أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wa musulmi barka mu da saki haduwa a cikin wannan masallaci mai albarka, masallacin Aliyu bin Abi Talib wanda yake cikin makarantar CJD a birnin da magarin jamhuriyar Niger. A yau muna ranar Laraba 9 ga watan Jumada Thaniya shekara ta 1446, wanda ya dace ma 11 ga watan 12 shekara ta 2024 miladiya. Har yanzu dai muna cikin karatun littafin Al-Wajiz fi aqidati Salaf As-Salih Ahlus Sunnati Wal Jama'a, a inda satin da ya gabata muka tsaya a daidai lokacin da malam ya fara mana bayani dangane da abin da ake nufi da sunna. Mun tsaya a daidai gabar da malam ya kai hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, inda Annabi yake cewa fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katira. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين. النبي صلى الله عليه وسلم yake cewa lalle duk wanda Allah ya arama dogon rayuwa daga cikin ku to da sannu zai ga sabani wanda yake mai yawa. Annabi صلى الله عليه وسلم yace to wanda Allah ya riskar da shi wannan zamanin ga hanya tsira ita ce alaikum bisunnati. Annabi yace na hore ku da bin sunnata وسنة الخلفاء المهديين الراشدين سنكم ده سنة خليفه في وإن ده سكي ده شريعة كما ما سشريعة روا. أيوه إن شاء الله سبحانه وتعالى زم تاشي قبع تقبع إنما لنزيه هارب من بياني دنجني ده أبن ده أكي نفيد الجماعة باين يامن بيان السنة سيكما يقامن منين الجماعة تندى أنسامو أبني رجاء أهل السنة والجماعة سوني متنن أهل السنة wanda suke ma'abota sunna da kuma jama'a. Me yake nufi da jama'a? Malam yake cewa al-jama'atu fil lugha, yake ce jama'a a cikin yare na Larabci. Larabawan suka ce al-jama'a ma'khuzatun min al-jami', an ciro wannan kalma daga al-jam'i. Menene al-jam'i? Yace wa huwa dammu shay'i, shine a hada wani abu, abubuwan da suke rabe sai a gama su, wannan shine al-jam'u. Sai ce bi taqribi ba'dihi min ba'din, ta hanyar kusanto da wani abu da wanda yake wani abu na daban, da sun yi nisa sai a kusanto su da juna. Sai ce yuqalu jama'atuhu, akan ce na gama shi, fajtama sai ya gamu. Duka wannan kalmomi ne da aka ciro daga kalma ta gamuwa. Sai ce wa hiya mushtaqqatun min al-ijma', an ciro ta ne daga haduwa, a ce wani da wani san haɗu, daga nan ne aka haɗu jama'a, aka ciro kalmar jama'a. Allazi huwa diddu tafruqa, ko kuma at-tafarruq, wanda shi ne wanda yake kishiyan rarrabuwa. Dan aka ce haduwa to kishe shi shine rarrabuwa. Wa huwa diddu al-furqa, shi kuma shine sabanin al-furqa, rabuwar da har ila yau. Sai ce wal jama'a, in aka ce kuma al jama'a al-adadu al-kathiru min an-nas, shine adadi wanda yake mai yawa na mutane, daga uku zuwa abin da ya sama. Wa hiya aidan da'ifatun min an-nas yajma'uha gharadun wahid, akan ce jama'a in aka samu waɗansu mutane waɗanda suka haɗu, abin da ya haɗa su shine wani buri, wata manufa guda ɗaya. In aka samu jama'a, manufarsu shine su haɗu su yi wani harka na kasuwanci, sai a ce to waɗannan jama'a ne. In aka samu jama'a, manufarsu shine su haɗu su yi wani lazimi ko wata ibada, sai a ce waɗancan jama'a ne. In aka samu jama'a, manufarsu shine su haɗu su ma shugaba fadanci, a ce wannan jama'a ce ta fada. To haka abin yake. Sai ce to wannan abin da yake hada su shine wata manufa guda daya. Sai ce wal jama'atu humul qaumul ladina ijtama'u ala amrin ma, kenan jama'a sune mutanen da suka haɗu akan wani al'amari wanda yake na musamman. kenan wannan shine abin da ake ce ma aljamaa a cikin yare na larabci sai malin ya kawo kuma aljamaatu fil istilah eh aka ce jama'a kuma a wajen malamai na aqida su kuma me suke nufi da jama'a sai ce hiya jama'atul muslimin aka ce jama'a sune jama'a ta musulmai wa hum salafu hadhihi al-ummati al-marhumati al-mubaraka sune wa'inda suka gabata daga cikin wannan al'umma wadda take abin shin kai kuma abin albarka kenan satin da ya wuce mun yi bayanin su sune al'ummun da suka wuce na karni guda uku na farko sai ce min sahabatul kiram sune daga sahabbai masu girma wa tabi'in al'izam da kuma tabi'ai wa'inda suke da daukaka daga cikin su wa man tabi'ahum min al'aimatil a'lam sannan kuma da wa'inda suka biyo bayan tabi'ai daga manya-manyan limamai wa'inda suke abin shari'a bi sidqin suka biyo bayan su da gaskiya wa ikhlasin suka biyo bayan su da ikhlasi shine sarkake zuciya wa ihsanin ila yawmiddin sannan kuma suka biyo bayan su da kyautatawa har zuwa ranar alkiyama kenan wannan abin yake nuna mana cewa lalle jama'atu ahlus sunnah jama'a ba su karewa har sai ranar da Allah zai tada alkiyama duk wanda zai bi tafarkin wa'incan magabata na farko muddin yana kan fahimtar su da tafarkin su to lalle ya shiga cikin su har ila yawmiddin har zuwa ranar alkiyama wa'innan mutanen malam yace allazina ijtama'u alal kitabi was sunnah sune jama'ar da suka hadu akan littafin Allah da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasaru ala ma kana alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka kuma kasance akan tsarin da annabi tsira da amince Allah tabbata gare shi yake kai i'tiqadan tsarin da yake na kudircewar zuci mun yi bayanin shi satin da ya gabata abin da ya shafi kudircewa ta zuci wanda ba aiki bane ba kuma ba magana ba ce abu ne wanda zaka kudirce a zuciyarka mun ka misalin mun yarda mun kudirce a ranmu cewa akwai Allah amma ba wanda ya taba ganin Allah mun ka misalin mun yarda akwai wutar jahannama da aljanna ba wanda ya taba ganin su kudircewa ce zaka yi a zuciyarka saboda addinin ka ya kawo ya ce akwai sai ce wa ilman sannan kuma da ilimi shine sani na wani abu dukkan abin da baka san shi ba ba a makanan can yaya yake ko kuma ka kudirce da shi ka yarda ko baka yarda ba sai ka san abu sannan ka yi aiki da shi kamar yadda Allah subhanahu wataala sai an san shi ne sannan ake bautawa mishi sai ce wa amalan sannan kuma da aiki ayyukan da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi suna da yawa daga ciki akwai yadda yake yin sallah yayi Annabi yake sallah dole ne sai mutum ya koyi wannan aikin kuma ya kasance irin aikin da yake yi irin na Annabi sallaka ta daidai da ta Annabi eh to anan kai daidai sai a ce kai ma salaf ne ka tafi akan yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin sallah sai ce kuma zahiran wa batinan a fili da kuma koyi ba zai yi baka ringa biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a fili amma kuma lokacin da ka koyi ka koyanta daga cikin mutane ka zamanto kai daya sai a same ka kana sabawa daga abin da yazo daga Annabi sallallahu alaihi wasallama malin yace wannan sune jama'a in aka fada a wajen yaran malumai kenan yanzu malumai in suka ce aljamaa sune wa'innan wa'inda suka cika wa'innan sharuɗin da muka ambata wa qad amara Allahu azza wa jalla ibaduhu almu'minin malin yace ai haqiqa ma Allah madaukakin sarki ya umarci bayin shi mu'minai wa hassahum alal jamaa sannan ya kudaitar da su su hadu a cikin jama'a kada su ware wal itlaf wa ta'awun ya umarce su da haduwa da kuma taimakon juna wa nahahum anil furqa Allah ya hana su akan rabuwa wal ikhtilaf ya hana su akan yayi hane su akan sassabawa wattanahuri ya kuma hane su akan yin wada da juna faqala ta'ala sai Allah madaukakin sarki yake cewa wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu Allah subhanahu wa ta'ala yace ku hadu akan igiyar Allah gabaki dayan wa la tafarraqu Allah sai yace kada ku rarraba ma'ana duk inda rabuwa take musulunci yaki yake da ita a kullun su ake musulmai ya kasance wato haduwar su tana kan guri guda halshen su guda tahiyar su guda anan abinda ake nufi da ku hadu akan igiyar Allah menene igiyar Allah malume suka ce addini shine igiyar Allah a hadu akan addinin Allah gabaki da wasu daga cikin malume suka ce hablullah shine littafin Allah alqur'ani kenan a hadu akan littafin Allah gabaki da kada a rarraba kowa ya mai kauya akan wannan wa qala ta'ala aw alghurin nadaban kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala takunu kal ladina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu wa ulaika lahum adhabun adhim Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kada ku kasance kamar waɗanda suka rarraba kuma suka sassaba a tsakankaninsu bayan hakika shari'a ta zo musu wa'annan kuma Allah ya ce suna da azaba wanda take mai girma anan Allah ya ba mu labarin wa'ansu al'ummomi da suka gabata sai ke cewa su in tafarraqu sun rarraba wahtalafu kuma sai suka sassaba da junansu Allah ya ce to mu wa'annan al'ummar da ake mu muhataba Allah ya ce wala takunu kalladina kada mu kasance kamar wa'annan wa'anda suka wuce ma'ana su in sun rarraba to mu haɗe su in sun sassaba to mu kada mu sassaba shine abinda mafhumul mukhalafa non na ayi yake nunawa sai malin yace wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sigira da aminci Allah sabbata a gare shi ya faɗa a wani hadisi wanda al-imam abi daud ya rawaito shi albani kuma ya inganta shi yake cewa inna hadhihi al-millata sataftariqu ala 73 72 fi an-nar wa wahidatan fi al-janna wa hiya al-jamaa annabi sallallahu alaihi wasallam yace lalle wannan addinin da kuke gani na musulunci zai rarraba zuwa kashi 73 sintani 70 fina 72 wata sigi wahidatun fil janna guda daya ce a cikin aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yace wahiya al jamaa wannan guda daya da take cikin aljanna ita ce jamaa to wanne ne jamaa sune muke bayanin su yanzu sune waɗanda suke kan fahimtar annabi sallallahu alaihi wasallama da magabatan kwarai kuma suke yin addini akan fahimtar su i'tiqadan wa ilman wa amalan zahiran wa batina kamar yadda muka riga muke bayani sannan kuma a wani guri hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alaikum bil jama'ati nahuriku da lazimtar jama'a wa iyyakum wal farqa annabi yace kuma ka shaidun ku da rarrabuwa fa inna shaytana ma'al wahid lalle shaydan shi yana tare da mutum ɗaya ne duk inda jama'a suke goma sai tara suka ware suka hadu sai da yace ni ban yarda ba to anan annabi sallallahu alaihi wasallam yace to shaydan yana tare da shi wa huwa min al-ithnain ab'ad annabi yace amma shi shaydan duk inda aka samu biyu sun hadu to zaka ga yayi nisanta da wayan saboda ya san an hada kai wani abu ne da addini ya umarni da shi akai sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa man arada buhbu hatta al-janna duk wanda yake so ya samu jin dadi da more rayuwa da holewa irin ta aljanna fal yalzamil jama'a annabi yace to ya lazimci jama'a duk inda jama'an musulmi take a same ka anan kada ka huta daga cikin su anan akwai bayani da ya kamata mu yi amma da alama malam ya kashi a gaba shine fadar as-sahabi Abdullah ibn Mas'ud Allah ya kare da a gare shi yake cewa al-jama'atu ma wafaqa al-haq wa in kunta wahdak ibn Mas'ud yake cewa jama'a fa shine abin da ya dace ma gaskiya ko da ma a ce kai ɗaya a can baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hadisi annabi ya ce kada a rarraba saboda shaydan yana tare da mutum ɗaya to anan watakila wani ya iya cewa to yaya lamarin yake in wannan mutum ɗayan akan gaskiya yake jama'an ne suka bauɗe ma gaskiya suka bi abin da ba gaskiya ba anan shaydan zai kasance tare da shi tunda shi ɗaya ne magana ibn Mas'ud ta tabbatar mana da cewa ba haka lamarin yake ba lamarin yanda yake shine inda jama'a suke amma akan tafarkin gaskiya da jama'a garin nan duka za su kare ma ƙarya gindi kai ka gano gaskiya ka bita to ba za a ce shaydan yana tare da kai ba saboda kai kai ɗaya ne kana kai ɗaya ne saboda ka rike gaskiya sun haɗu ne su jiwa alal batili akan abin da yake ba na gaskiya ba shine ibn Mas'ud yace al jama'a abin da yake nufi da jama'a ma wafaqa al haqq abin da ya dace ba gaskiya wa in kunta wahda koda ma kai ɗaya ne yau a ce kai ɗaya ka gane gaskiya to kai ne jama'a su kuma da suka haɗu su ba jama'a bane ba shine abin da ake nufi kenan ana magana ne akan haɗuwar jama'a akan gaskiya ta farkin Allah da annabi ba akan ɗari mai ƙarya gindi ba da kuma abin da ba na gaskiya ba wannan shine jama'a to yanzu mun fahimci menene as-sunna kuma mun fahimci menene al-jama'a to kenan mun fahimci su ne ahlus sunna wal jama'a sai malli ce fa ahlus sunnati wal jama'a ahlus sunna wal jama'a kenan humul mutamassikuna bi sunnati an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahu min ashabihi al-kiram annabi sallallahu malli yake cewa ahlus sunna sune waɗanda suka yi ruku da sunna ta annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da waɗanda suka biyo bayan shi daga sahabbai masu girma wattabi'ina lahum sannan kuma da waɗanda suka biyo bayan sahabbai wa man tabi'ahum da kuma wanda suka biyo bayan su suma wahtada bi hadihim sannan ya samu shari'a ya shiriyu da shari'ar su wa salaka sabilahum sannan ya bi tafarkin su fil i'tikadi cikin abin da yake na kudircewa a zicci wal qawli da abin da yake na fada da halshe wal amali da kuma abin da yake na aikatawa da gabobi sai ce wal ladina istaqamu ala al ittiba'i wa janabul ibtida sannan sune wa'inda suka tsayu akan biyayya tsantsa suka nisanci kirkiro abubuwa cikin addini wa hum baquna zahiruna suna nan akan wannan abin zasu kai kawo zasu kai ruwa rana ga duk wanda ya sha da su akan wannan kuma mansuruna ila yawmil qiyama suna tare da taimakon Allah har zuwa ranar alkiyama fattiba'uhum huda malam yace bin wa'innan mutanen shine shari'a wa ikhtilafuhum dala sannan kuma saba musu shine bata a yau kenan wannan abin da malam ya faɗi yana so ya ga maka suwa ne ahlus sunna ya ga maka inda zakai ka auna su duk inda ka samu kanka a matsayin ka na musulmi a duniya to ka auna ahlus sunna da wannan sune zaka bi sune zaka kasance tare da su suka samu tsira in ka auna wa'innan ababan da muka ambata ka gani jama'ar da kake tare da su ba su cika ba to ba ahlus sunna wal jama'a ne ba in ka auna kaga sun cika to ka bi su wa'innan sune ahlus sunna wal jama'a wannan shine abin da malam yake nufi sai ce to yanzu malam bayan ya yi mana bayani akan ahlus sunna wal jama'a zai gaya mana shin ahlus sunna wal jama'a suna da bambanci da sauran mutane da jama'u a cikin al'umma ko kuma ba su da bambanci saboda a yau da muke rayuwa bayani ya gabata cewa jama'a sun kakkasa sun rabu har ya kai ma yanzu awamun nas ana rikita musu hankali su kasa fahimtar wai su wane ne ma akan gaskiyar nan ne to abin yana da sauki bayan ka dora wancan lissafi da ma'aunai da muka bada yanzu malam zai ƙara maka bayani miza ta ahlus sunna wal jama'a abin da yake bambanta su akan sauran abin da yake ƙara ba su daraja da matsayi akan sauran sai ce wa ahlus sunnati wal jama'a su ha ahlus sunna wal jama'a malam yace yatamayyazuna an ghayrihim min al firqi suna bambanta suna samun fifiko akan saura daga cikin firqoki bi sifati da wa'insu sifofi wa khasa'isa da wa'insu ke bantattun al'amura wa mizatin minha da kuma ƙarin matsayi akan saura daga cikin wa'innan abubuwan malam zai zano mana ababe malam sai ya zano kusan abubuwa guda 14 wa'inda ahlus sunna ne kadai suke da wannan a cikin al'umma duk abin da ya zano guda daya in ka auna shi a cikin al'ummar da kake rayuwa sai ka gani ahlus sunna su ne kadai ke da wannan na farko malam yace innahum ahlul wasti wal i'tidal bainal iftirati wat tafriq su ne ahlul wasti su ne ma'abota tsakiya a kullun ahlus sunna tsakiya suke Allah subhanahu wataala ya ce kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'alan nas haka nan Allah subhanahu wataala ya sanya wannan al'umma al'ummar ce wadda take tsakiya ba baude da yawa ba sannan kuma ba shi yi da yawa ba tsakiya shine dama asalin wannan al'umma din to su ahlus sunna ahlul wasati wal i'tidal da kuma daidaito bainal ifrat tsakanin ƙari da kuma wato ƙarawa akan ayyuka na ibada har su wuce yanda ake son su wat tafrit da kuma karamcin aikin na ibada al ifrat wat tafrit shine al ifrat kamar ka ƙara akan abin da aka saka har ya wuce wani da irin at tafrit kuma shine ya zaman to baka ma sarki abin da yake kanka ba ala sabilil misal wanda ya tashi tsakar dare sai zai sallar ta qiyamul layl sai ya tashi sai ya raka 72 to ba ce bai yayi lahi akwai malamin da suke ganin yayi daidai in haka in yayi su biyu tunda an ce salatul layl matna suna ganin yayi daidai amma malamai sukan ce hadisi nabi sallallahu alaihi wasallam sallar shi ta dare ba ta wuce raka 11 zuwa 13 sai malamai suka ce a tsaya daga nan to kaga in mutum yace kai mu da sallar nan ko warin mu tai to shi kaga wannan yayi ifrat ya wuce ko magabata ba a rawaito suna yin sallar dare wajen rak'o'i 70 zuwa 80 wannan sai ɗaiɗaiku daga cikin su to kaga mutum wannan yayi ifrat da yawa ya dan zarce daga cikin abin da ake so yi duk da yake aiki ne na ibada at-tafrit kuma shine mutum kwata kwata ma ya kasa tashi yake yawan lele sai ce kai mun tunda dai mun yi na farin lai kawa Allah amsa mana kaga wannan shi yayi tafrid ma'ana yayi sakaki dangane da sabki wani abu wanda yake na nafila duk da yake nafila ne Allah bai dora maka ba amma kai sakaki da wasa a cikin ruku da su shi wancan yayi abin hayya zame shi kuma wannan bai ma fara baballantana a ce ya kai ko ya zame to su ahlus sunna suna tsaka tsakiya su bisa kai ba na wancan mai raka sama yayi in zai su tsaya daidai inda annabi ya 11 ko 13 sannan kuma bisa tsaya ba da wanda yake bisa kai ba na ifa ko sannan kuma bisa ba na tafrid wanda kuma shi ko dai bai yi su suna tashi ko ka ganin wannan sune ahlus sunna jama'a sai malam yace kuma wa bainal ghuluwi wal jafai sannan kuma su suna tsakankanin wuce gona da iri da kuma ni aljafa shine nisanta akan yin abu anan zan mu bada misali da wa'inda suke yaban annabi sallallahu alaihi wasallam yaban annabi wajibi ne ga kowane musulmi dole ne kai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma kada yaban annabin kai kaga yin guluwi menene guluwi shine kana yaban annabi sai ka wuce gona da iri matsayin annabi sai ka wuce sai ka fara ba annabi matsayin ubangiji wannan guluwi ne annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya koma madina an samu su suna yin yabo suna waƙe suna yaba annabi sai wata daga cikin mutanen al-ansar tana waƙe sai ta ce wa fina man ya'lamu ma yahdathu gadan tace ai abin alfaharin mu ne a cikin mu akwai wanda ya san abin da zai faru gobe wai tana nihin yaba annabi take yi annabi da ma ya ji ta annabi ya dakatar da ita ce tsaya ki yi waƙaƙi ya waƙaƙi amma wannan ban da shi ki hudda wannan magana me yasa saboda wannan haƙƙin Allah ne shi ya san gobe me za a yi babu yanda za a yi kawai saboda kai dan dadi yabo ne ka dauko haƙƙin Allah ka ba annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sai ya da mace Allah ta tabbata gari shi yana da haƙƙi amma bai kai haƙƙin Allah ba haƙƙin Allah shi kadai yake a cikin shi ba a hada shi da kowa sannan kuma haƙƙin annabi akwai haƙƙin annabi wanda shi ma nashi ne shi kadai ba a gama shi da sauran gamagarin mutane to kenan kowanne sai a tsaya da shi a matsayin shi ba a wuce gona da iri shine at-tafrid kun ga anan su'alu sunna ba haka suke wannan shine gulu sannan al-jafa shine nisanta ya zama to kai baka ma yaban annabin kwata-kwata kaga ka nisance ban annabi baka ma yabe shi ba ballantana a gane ka tsaya a matsayin shi ko kuma ka yi gulu to su ahlus sunna suna tsakankanin wannan sai malin yace sawa'u wannan abin da aka ambata kuma ya danganta kana fi babil aqaidi aw al ahkami aw al suluk yana cikin babi na al aqaid aqidu abin da ya shafi kudircewa da zuciya aw al ahkam ko kuma ba abin da ya shafi hukumce na fiqhu aw al suluk ko kuma abin da ya shafi dabi'u ne na yau da gobe da mu'amala da mutane sai ce fahum wasatun bayna firaq al umma su ahlus sunna a tsakiya suke cikin firqoki waɗanda suke jama'u waɗanda suke nana al-umma kama anna al-ummata wasatun bayna al-milal kamar yadda ita kanta al-umma ta musulmi ai a tsakankani take in ka danganta da sauran addinai waɗanda suka wuce shi yasa Allah yake cewa kadhalika jannakum ummatan wasatan Allah ya sanya ku al-umma wadda take tsakiya kenan wannan shine alama ta farko da zaka gane inda ahlus sunna suka bambanta da sauran abu na biyu malin yace ta'zimuhu li nususil kitabi was sunna duk inda ahlus sunna suke zaka gansu suna girmama nassi na Allah abinda ya sha alqur'ani was sunna da kuma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam menene girmama nassin alqur'ani da sunna shine in an ce musu Allah ya faɗi ba su jayayya sai su sallama in an ce musu annabi ya faɗi ba su jayayya sai su sallama in an ce musu annabi ya faɗi ba zai ce ba to ai to ne da kaga an ce maka annabi ya ce kaza sai ka ji mutun ya ce to ai to kenan yana da jani akan magana annabi to ahlus sunna ba su wannan sai ce waqtisaruhum fi talaqi alaihima su cikin abin da suke aikatawa na addini sun takaita daga karbowa daga cikin alkitabu was sunna qur'ani da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda ahlus sunna yake abin da yake aikatawa na ibada zaka gani Allah ne yace ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ingantattun hadisi wal ihtimamu bihima kuma zaka gansu suna ba wa'annan ababan guda biyu muhimmanci wat taslimul mutlaq li nususihima duk inda ahlus sunna suke zaka ga suna bada suna leƙa wuya in aka ce Allah ya faɗa annabi ya faɗa ba su da sauran faɗa a shi kuma yanzu sai su ce mun ji mun bi qalu sami'na wa ata'na sai su ce mun ji mun bi wa fahimuhuma ala muqtada manhaj as-salaf as-salih wa tariqatihi ma'al muslim sai kuma wajen fahimta in aka kawo aya ba za su musu fassara ta kai ba ta molanka da yake wadi Allah ya ce a amintum ma fi samai sai su ce to tunda an ce ma fi samai mun san dai akwai sama to kawai Allah yana ne duk wanda yake sama kaga wannan fassara ce ta molanka to su ahli sunna duk inda suke in za su fassara qur'ani ko hadisi sai su koma baya su gani wa'incan mutanen na farko yaya suka fassara abu abinda suka fassara shine daidai shi yasa zakka yawan yin ana cewa Abdullahi dan Abbas ya fassara wannan ayat da kaza me yasa saboda shi sahabin annabi yayi rayuwa da annabi ya karantar da shi kenan kaga shi abinda zai faɗa a ma'anar aya shine aula da dauka sama da dauki fassara wani wanda yake rayuwa da mazran ayat 2025 ko do wancan shi da annabi ya rayu annabi ne malamin shi yau kuma duk wanda yake rayuwa yana da wani malami wanda ba annabi wanne ne fi cancanta dauki magana shi shi sa ahlus sunna wurin talaqi suke dokowa daga wa'inda suka wuce daga cikin magabatan kware abu na uku malam yace laysa lahum imamun mu'azzamun ya'khuduna kalamahu kulluhu wa yad'una ma khalafa illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kun ji ha malam yace su ahlus sunna wal jama'a duk inda suke bas da wani limami abin girmamawa guda daya tak wanda suke doko maganganun shi gabaki daya kuma abin da ya saba mushi sa aje shi gabaki daya in ba annabi sira da mun sallar sabata gare shi kun yi a sabanin al'ummomin mu na yau akwai wanda zaka gani musulmi ne shi amma in zai yi musulunci sai ka yana cewa to mi su malam wane suka ce ni ko kuma kaji ya ce a mu a cikin tahiyyar mu shehu mu ya hana muka da ma'ana su a cikin tahiyyar su suna da wani wanda ba annabi ba wanda suke dokan maganar shi in ta saba kuma su bari koda kuwa abin yayi daidai da kitabu sunna ko bai wani to su ahlus sunna ba haka ba suke tsarin ahlus sunna shine kullun yukhadhu min qawlihi wa yurad illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kowa in ya faɗi magana za a iya dauka in ta yi daidai sannan kuma za a iya bari in ta saba in ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne in yau da abu dole abi Imam Malik dai daga cikin magabata shugaban mazhaba ta Malikiya wata rana yana yawo a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo gun kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam Imam Malik sai ya nuna kabarin Annabi da hannu yace to jama'a ku ji kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahib hadha qabr yace kowa da kuke gani a cikin duniya ta malamai za a iya dauka maganar shi kuma za a iya barin ta banda mai wannan kabarin sai nuna kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana so yin wannan ita ce aqidat ahlus sunna kada ka ce yau malaminka duk yanda kai ga malamta ba ma'sumi bane ba zai iya yin kuskure akwai wanda su din jirin su din wahala sai ka ji wai ana ce musu to sunna ta tabbatar da kaza sai ka ji mutum ya ce to malam wannan me yace kaga wannan abin kuskure ana ce maka annabi ya faɗa abu kai tambaya kake malam wannan me yace yanzu shin har ya kai ma ka ringa daidaita magana annabi da malam wannan ne wannan yana daga cikin kuskuren da mutane suke yi kenan ahlus sunna su annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda suke daukan maganar shi gaba daya kuma magana ta saba ta shi a jefar da ita وهم اعلم الناس باحواله سن اهل السنه سوني suka fi kowa sani halayen annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin mutane wa aqwalihi suka fi kowa sani maganganun shi wa af'alihi suka fi kowa kuma sani ayyukan shi lidhalika malam yace saboda haka fahum ashaddu an-nasi hubban lis-sunnah sune wa'inda suka fi kowa sanani san sunna a cikin mutane shi yasa a cikin al'umma yau akwai wanda shi ya kyama ma yake ringa shi ana cewa sunna sunna wallahi akwai wannan mutane saboda me saboda kawai shi gani yake yi a su wa'incan ahlus sunna shi bai tare da su to dan me za a ringa ambata sunna sunna to kaga wannan kuskure ne mai girma sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abun so ce saboda haka malam yace su ahlus sunna sune mafi son sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ahrasuhum ala ittiba'iha kuma sun yi kowa kwadai na su bi wannan sunna wa aktharuhum walatan li ahliha kuma sun fi kowa san ahlus sunna babin da aka samu inda ba ahlus sunna ba suna san wa'ansu ahlus sunna sama da ahlus sunna ɗin uwansu duk inda ahlus sunna suke ɗan uwan juna ne ba za ka gane haka ba sai radda Allah ya fitar da kai daga ƙasar da kake ka tafi wata ƙasa inda baka san kowa ba Allah ya hada ka sallah da ɗan uwanka ahlus sunna ka ga ya abin zai kasance anan za ka gane ahlus sunna ɗin uwan juna ne kuma suna san juna a duk inda suke a yau za mu kasance a nan muna cikin da magaran wani abu sai fi ahlus sunna wanda ba ma anijar suke ba amma in aka tashi ya kaji ana musu addu'a Allah ya kawo musu doki Allah ya taimake su me yasa saboda soyayya da take tsakanin ahlus sunna a duk inda suke a duniya sai na hudu malam yake cewa tarkuhumul khusumat fi din yana daga cikin abin da yake bambanta ahlus sunna da saura shine su basayin khusuma a cikin addini fada babu yanda za ahlus sunna da ganin shine fada a cikin addini wai wani abu ya gama su a cikin addini shi ya ce kaza wani ya ce kaza a dinnike da fada a ba dai ahlus sunna ba wa mujanabatu ahliha kuma ahlus sunna inda suke duk ɗan husuma addini ahlus sunna nisanta su suke ba su zama tare da su na gano kai kana da husuma addini baka san zaman lahiya to ya sha Allah lahiya in yi sadaqa wa tarkul jidali wal mira'i fi masail al halal wal haram malin yace ahlus sunna suka nisanci wato al jidal shine jayayya wal mira da kuma cece kuce ai cece kuce an ce a ya ce a kai ba haka bane ba a wani yake da gaskiya da kuma jayayya din an wadi musu su ringa ja a ba haka ba abin yake a dai sake duba ahlus sunna bas wannan fi masail al halal wal haram a cikin masalolin da suke na halaka da haram misa saboda innal halala bayyin wa innal harama bayyin annabi ce ai halaka a bayyana take kuma haram ma a bayyana take to dan me za a rinka bata lokaci ana jayayya ahlus sunna ba su jayayya akan wannan wa dukhuluhum fi dini kullihi kuma zaka gani ahlus sunna a duk inda suke sun shiga cikin al'amarin addini gadangada a duk inda suke misa aka fadi haka saboda ahlus sunna ne zaka gani suna da sima ta addini a tare da su yanzu akwai wanda daga ya zo wucewa ba sai an gaya maka ba cewa wanga ahlus sunna saboda tuntuni da kakalle shi daga mazharin shi kana ganewa ta hanyar wata sima in ma ya daidaita wandon shi ya daga shi irin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a daga wando ko kuma ya tsaye da gemun shi irin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a tsaye da gemun ko kuma za ka gan shi yana kiyaye abubuwan da aka ce a kiyaye a sunnance sabanin wani dole ga yana take wandon shi yana tayi ai ka san nan ba ahlus sunna ba saboda annabi ya ce take wando in mutum ya take wandon shi to abin da yake takewa in wannan cikin wuta yake to kai yanzu kana yi annabi wa bakin da bai ƙarya ya ce abin da ya wuce idan sawu na izar na wando yana wuta kai yanzu kai raka baro nan garin wucewa sai dai baka sani ba ko shi yasa ga ahlus sunna suna sa wannan su inda bai kai ba idan sa kuma wanda shine daidai na biyar malin yake cewa ta'zimuhum lis-salaf as-salih wa a'immatuh sannan ahlus sunna wal jama'a suna girmama malamai wanda suke magabata na kwarai da limammai wanda suka wuce yanzu akwai wanda za a gaya mishi a ce mishi al-imam malik ya ce kaza sai ya ce kai mu kwarba mu da imam malik to kaga wannan ya saba manhaji na ahlus sunna wal jama'a ahlus sunna wal jama'a suna girmama magabata in sun yi magana ko da akwai kuskure a ciki sai a ce Allah ya gafarta musu kuskuren su amma kuma ga gaskiya hatta daga cikin sahabbai akwai wanda sun yi kusakurai da yawa amma ahlus sunna ba za ka zo ba ka ce to tun nan ne sahabin ya yi kuskure sai a kawo sunan shi a luka mai zagi irin yadda ɗan shi'a suke yi masaba Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga su sun saba da bakin ahlus sunna jama'a in dai sahabin annabi ne yayi rayuwa da annabi yahi ka daraja yahi ɗan gidanku daraja dukansu kuskuren shi ba zai sabke mishi darajar shi ta sahabi ba sai ka ce Allah ya gafarta mishi kuskuren shi shikenan sai ka wuce ka ambace su da alkhairi wannan shine tafarki na ahlus sunna wal jamaa sai ce wa i'tiqaduhum bi anna tariqatas salaf wa nahjuhum aslam wa a'lam wa ahkam ahlus sunna duk inda suke suna kudircewa a ransu cewa hanyar wannan ta magabata na kware da kuma tafarkin su shine abin da zai sallama mutun ya kubutar da shi sannan kuma ita ce hanya mafi sani akan addini sannan kuma ita ce hanya mafi inganci a cikin tafarkin addinin musulunci abu na shidda malam yace rafduhum at-ta'wil al-kalami duk inda ahlus sunna suke zaka gani sun nisanci tawili na zance menene tawili na zance ga abinda shari'a ta ce sai ai kauce sai ai mu abin wata fassara da ba yanzu Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a gurare da yawa yace yana da hannu ko Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qala ya iblis ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday mi yahaneka kai sujuda da abin da na halitta da hannuna lokacin da Allah ya halicci annabi Adam da hannayen shi sai yace mala'iku su yi ma annabi Adam sujuda sai iblis yace ina shi ba zai ba to sai Allah ya tambaye shi kai ya kai baka yi sujuda ba ga abin da na halitta da hannuna kun ga a wannan aya Allah ya tabbatar yana da hannaye to su in suka zo ta'awilul kalami ahlus sunna suka sai su ce Allah ya ce yana da hannu sai su ce Allah yana da hannu saboda haka Allah ya faɗi babu tawili to su kuma sauran in suka zo su yi tawili sai su ce to ya iblis ma manaka an tasjuda ma khalaqtu bi ya ka iblis me ya hana kaka yi sujada ga abin da na halitta da kudirata aka tambaye su me yasa Allah ya ce da hannun shi kuku ce da kudirata su ce a ai an kace Allah yana da hannu ka kwatanta shi da mutum kaga wannan tawili ne suke da Allah ya ce yana da hannu cewa yayi irin na mutane bai ce ba kenan kai da kake tunanin wai in ka ce Allah yana da hannu ka kwatanta shi da mutane wannan tunaninka ne waka kai ne ma ka kwatanta shi da mutane su ahlus sunna ta suke yana da hannu sai su kyale yaya hannun Allah yake Allah ya bar maka shi sani kai ma ka bar mishi sani amma yana da hannu ya tabbata kai ma dole ka tabbata wannan shine ahlus sunna wal jamaa tafarkin su sai ce kuma wastislamuhum lishari suka meka wuya dangane da shari'a shari'a ta ce in an yi kaza ayi kaza in barawa ya sata a cire mishi hannu to ahlus sunna suna meka wuya inda ake shari'a musulunci sai su meka wuya an barawa ya sai meka shi a sare mai hannu ba za ka same su ba suna cewa kai wannan hukuncin yayi tsauri diya wannan kuma irin tunanin yan bokon mu ne yau kenan in ya sha boko ya kushe ci a na abin da bewa a sake duba a gani kai abin yayi yawa hannu za cire ma mutum iya gani yoshi Allah ba shi ya lici mutum ba shi ya tutu a cire hannun da kai da Allah wai tausayi shi wanda aka sace ma abin lokacin da aka sace mishi ka san wahalar da ya samu abin shi yanzu ka duba kai usatin mutunan da ake mata ne ka ji mutan ka kai ba san wahalar da kace ba ka sha ka sai yi kawai sai ka shiga gida ka wuta wani ya doke wannan yanzu yanzu an kama shi an cire mishi hannu fi sabilillah go wani ya sace mutum ba ya sace ba amma an kama shi kai ba ka samu mutan ka ba kuma bayan kwana uku an sako shi me zai hana shi gobe ƙara sace wani saboda an bar shari'ar Allah to su ahlus sunna suna meka wuya dangane da shari'ar Allah ma taqdimihim an-naql 'ala al-aql sannan kuma suna gabatar da naqali akan akali menene naqali menene akali naqali shine abin da aka ce Allah ya faɗi a Qur'ani ko kuma annabi ya faɗa a hadisi shine naqali akali kuma shine abin da tunanin kai tunano akwai wanda shi in ya zauna ya tunani ba sai gani kai a addinin nan bai kamata ba a ce kala wato shi istidraki zai ma ubangiji zai ma Allah gyara ni sai ce kai ya kamata a ce addinin nan a abin nan an ce an dan daidaita shi kaza ake yanzu misali abin da ya shahi sallah ta dare ko kuma salloli na farilla ala sabilil misal sallar da ake ta'azzawar da ta asr da ta magriba da ta isha da ta asuba ko ta akwai wanda zai ringa ganin kai ya kamata dan taba irin sallar nan ta asuba a dan maidonta da sahi saboda shi cikin gare mai tashi ba daga barci mutane suna hutawa sai ga a tada system masallaci sallar asuban nan ya kamata dai a dan duba ne to tunda Allah ne ya dire ya zai amma dai to shi yanzu kaga wannan istidrahi yake ma ubangiji saboda ya gabatar da hankalin shi akan abin da Allah ya faɗi ko kuma misalin da muka bada na dazu na hannu inda Allah ya ce yana da hannu to kai ma an kazo ka ce Allah yana da hannu ka baka kanka lafiya daga ka shiga tunani da kokolluwarka sai ka ringa tunani to Allah yana da hannu to wai Allah hannun shi ma wanda iri sai ka fara tunani yanzu so kake Allah dole sai ka samu hannun Allah wanda iri to wa sa ka wannan tunanin in Allah ya ce yana da abu shikenan kai musulmi ne to ka tabbatar tunda shi ya wadi to ka tabbatar mishi ba sai ka shiga ba kana tunani shine taqdimul naql ala al-aql ka gabatar da Allah ya ce yana da kuto ka gabatar da cewa shi da yace yana da alal aql akan tunaninka menene alal aql shine tasawuratul adhan shine mutum ya ringa tunani da kokolluwar shi da yanda suke shi take bashi na tunani wannan abubuwan su ne suke kawo bid'o'i jama'a tasawuratul adhan sai mutum ya zama ya shiga daki ba ko ne tattawai da suna nana zaira cikin nan masu yawo da littattafai a mota suka yi suna ga littafin wankan jana ba ga littafin wani dala 20 irin da tattawan da suke sai da za ka amsa ka karanta sai gani bidiyoyin da suke tallaka ka ɗaya sansu a kowane zai shiga ɗaki ya zauna ya yi tunani ya za a samu kuɗi sai ce to ka san su musulmai duk in aka ce musu kaza yana da falala amsa suke sai ya ce to ga wani wuri dina ya hudu duk wanda ya tashi tsakar dare yi raka'a hudu raka'a ta farko ya karanta alam nashra ta biyu ya karanta inna anzalnahu ta uku ya karanta idza jaa ta hudu ya karanta qul huwallahu duka shi ya zaro a gun shi sai ya ce to ya zauna ya yi istighfaru 73,300 duk wanda yayi wannan Allah zai mai arziki shikenan sai a zo a yi tawaki ana ba mutane wuridi su ma mutane Allah ya jarabce su da san arziki sai su je su zauna cikin dare su yi tayi to an ka tambaya anan shi waye ya ba shi dama ya ce mashi a zauna a yi 370,300 irin ka ga kwakwallo shi ta bashi waye gaya maka yin istighfar da adadi kaza yana kawo kuɗi sai ce maka a mutane jahili ne ba su yi karatu ba yau ba Allah bai ce fa kultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu sama alaikum midraa yumlilkum bi amwalin Allah ya ce ku yi istighfar zai ba ku kuɗaɗe to kaga annan dole yayi tambaya ko Allah ya ce ayi istighfar zai bada kudade dukiya to a cikin nan da Allah ya ce istighfar da nawa yace ayi kaga bai dade diwa ko kai da kace ayi 70,300 kai naka samu wannan adadin alai kaga wannan tasawurata zihniya shine ya zama ya tunani ga kawai diyan da ake amma kai 70,000 ya kamata a amsa shi kuma Allah ba a mushi gaze sai mutum yayi 70,000 in a banza Allah bai amsa ba sai mutum kuma ya daddaya Allah ya amsa saboda shine yake amsa shi yake kallon zukatan mutane duk wani adadin da zaka bada in dai ba a cikin shari'a bai zo a nasi babu yanda za a karbe shi saboda ya saba mu shari'a to kaga ahlus sunna su bas su kaskantar da wato nasi akan tunanin su nasi suke gabatarwa sannan tunanin su yazo sai na bakwai malin yace innahum la yu'ammimuna al-hukma su in hukunci yazo basu game shi ga baki daya menene basu gama shi ga baki daya duk hukuncin da yazo in ya shahi mata to ya shahi mata in ya shahi maza to ya shahi maza yanzu misali bangaren abin da ya shahi alwalanci kaga ayi Alif sallallahu alaihi wasallam yace la nikaha illa bi waliyin babu arbi sai da wali to yanzu in za dan arbi mace ta je ta alwalanci kaga mace ba ta alwalanci arbi dole sai namiji to yanzu anan ba za su ce ba wannan hukuncin da aka zo kawai amu ne ya shahi maza da mata dole alwalanci arman yayi a da arman da aka alwalancin shi da mace to akwai matsala a ciki saboda mace ba ta yin alwalanci wannan shine shari'a sai ce kuma wastislamuhum lishar su suka me lala wa yajma'una bayna an-nusus ash-shar'iyyati fi al-mas'alati al-wahida a mas'ala guda kahin su huddu hukumci sai sun taro sai sun tattaro duka nasoshi gabaki daya saboda yanzu in kace da aya ɗaya take zaka huddu hukumci na shari'a zaka samu matsala saboda wasu ayoyin an share su to gabaɗaya wasu ayoyin kuma sai ka gama su gabaki ɗaya ne ma zaka gane ina aka dosa yanzu misali mas'ala ta shan giya ai musulunci a harko da yazo ba haram ta shan giya yayi ya ce kada a je masallaci ana maye ko kenan in kun san zaku sha lokacin sallah ku wari in kun yi sallah ya ku sha yawa da shine tadarrush ya alladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun Allah ya ce kada ku santi sallah kuna maye har sai kun san abin da kuke faɗi kun ga wannan aya bata haramta giya ba to shikenan yanzu ka tattara mutane ka ce to ai Allah ma bai haramta giya ba ta ya ka aje sallah in ana maye shikenan kai shiru sai a ce kai wannan malaka ilimi gari kana ga shi mu da aka zana mana wayo giya ma ba haram bace ba kaga wannan bai san shari'a ba sai ka tattaro ayoyin duka da suke magana akan giya sai ka gane ashe akwai wata aya daban da Allah ya ce innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaitani fajtanibu Allah sai ya ce ku nisanci na uwa wannan aya ita ta zo da haramci me ya kawo wannan shine tadarrush hikima ta musulunci larabawa giya suke sha sosai san alakantu da ita yanzu musulunci sai su tsaye da giya kai tsaye ba a ringa samun matsaloli sai aka hana su sha lokacin sallah shikenan da kadan kadan sannan kuma sai aka ce to yanzu gaba ɗaya su barta a lokacin da aka sauko da wannan ayat gabaki ɗaya garin Madina sai dai cika da ruwa kai ka ce ruwan sama ne akai kowa giyar da take gidan shi da yayi to kan aka ce gari ya jika saboda kowa huddo giya zuwa ai ka san ba kananan giya bane yake sha saboda bin Allah Allah ya haramta yanzu sun dena gaba ɗaya wayannan su ne sabon annabi daga Allah ya faɗa abu sun bi ba jira to malam yace sukan su ahlus sunna sukan tattaro dukkanin nusus nasoshi na shari'a a cikin mas'ala guda ɗaya sannan su ba ta hukunci sai yace wayarudduna almutashabiha ila almuhkam sukan maida mutashabihi zuwa muhkami karatun mai sai ya shiga ulumul qur'an menene mutashabih menene muhkam almuhkam malami suka ce shine abin da aka sani menene ya kumsa na nasi almutashabih kuma shine abin da Allah kadai ya bar ilimin shi a wajen shi a wani ta'arifin kuma suka ce almuhkam shine abin da bayya kumshe da komai sai hukunci guda daya wajehi guda almutashabih kuma shine zai iya dukan wajehi daban-daban yanzu misali kamar Allah subhanahu wataala da yake cewa zalikal kitabu la rayba fihi wannan littafin babu kokonto a cikin shi kun ga ai wannan bayani ne a bayyane tun an san me Allah yake nufi ina magana ne akan Qur'ani to amma yanzu da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa subhanallahi wa inna mafatihal ghaibi la ya'lamuha illa hu yanzu da Allah ya ce kullun ghaibi wa ya'lamu ma fil arham Allah ya san abin da yake cikin cikin mahaifiya kahin ta haife shi yau in mace ta samu ciki Allah ya san menene a cikin ta mace ce ko namiji ne ɗan biyu ne ko ɗan uku ne amma aka ta kauna da na'ura hidi a ce to wannan tana da ciki ne na sati guda ko kuma na wata guda karshen abin da za a wadi kenan amma shi Allah ya san menene a ciki to kaga wannan aya ita ce yake cewa mutashabi saboda Allah ya bar sanin shi shi kadai ya sani kamar sanin ilimin tashin alkiyama kamar sanin ilimin hutowar dujjal zai zo duka mun san da wannan to yaushe zai zo ba wanda ya sani Allah kadai ya bar kanshi ya bar maka kanshi sani to kaga wannan sune kike cewa mutashabi almuhkam shi ne wanda abin da yake kowa ya san shi a bayyane yake to su ahlus sunna in suka zo sai su mai da dai kan dai sai su fassara abin da yake na muhkam ne sai su fadi kamar yanda yake a bayani abin da yake mutashabe kuma wanda Allah ya bar maka shi sani su ma sai su bar ma Allah sani sai ce kuma wal mujmal ila al mubayyin suna mai da abin da yake mujmal zuwa abin da yake bayyananni menene al mujmal al mujmal shine abin da yake da ma'ana guda biyu ko sama da haka nan in yazo kuma a cikin wannan ma'anoni guda biyu ba a ce ba wanda ita ce tafi sannan kuma al mubayyin shine abin da yake a fassare in aka wadi an wadi ma'anar shi kamar yadda Allah ya ce qad aflaha al mu'minun haqiqa mu'mini sun samu babbar rabo kaga wannan ai bayani ne wanda kowa ya gane to wannan mubayyin kin Allah ya bayyana shi to amma al mujmal fa yanzu da Allah subhanahu wataala ya ce wal layli idza as'as wa subhi idza tanaffas menene as'as a kalmar ta larabci da aka zo fassara malamai suka ce as'asa shine zuwa gaba da zuwa baya a lokaci guda dare ai yana gaba yana baya ne ko yanzu nan da awa biyu da suka wuce ba cikin dare ba muke amma kuma a ƙara awanni 8 nan gaba ina dare yake ya wuce ma'ana dare yana zuwa gaba yana zawa baya ne sai Allah yake rantsuwa da wannan dare Allah yana rantsuwa da dare a lokacin da yi kom gaba kom baya to yanzu anan da Allah ya ce yayi rantsuwa da dare idan yayi idza as'asa wannan as'asa din kai yanzu in kai zaka fassara ya zaka ce Allah yana rantsuwa da dare idan yayi baya ko kuma idan yazo gaba shi as'asa din abu biye yake doka shine zuwa gaba da zuwa baya to kuma anan Allah ya ce yayi rantsuwa da dare idan yayi wannan abun biye to wannan fassara ya zaka ci to kaga wannan sai malami suka ce wannan shine al mujmal Allah ya gane wani abu guda biyu guri guda nan ya gera kan mutane ya gaya muku ku sani ba sai shi to ahlus sunna in suka zo kan wannan sai su meka al'amarin da yake na Allah su meka mashi sani abinda kuma yake na Allah na bayyananne sai su bar shi a bayyane sannan kuma sai ce wal mutlaq ila al muqayyad abinda Allah ya sake shi sakaka a bayyane bai ce ba ga abin da za a yi ya sake shi ne kowa ya yi shi iyayen da ya ga dama shikenan sai su yi shi haka nan ila al muqayyad abinda kuma aka kayyade aka ce ga iya abin da ake so to su ma suka dakata daga menene misali akan haka nan shine annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a ringa yawan yin istighfar yace a ringa yawan istighfari saboda ni ma da kuke gani ina istighfari a kullun so 70 a watar waye ce a kullun so 100 to kaga wannan ibada ce mutlaka istighfari ba a ce ba a wuni rana ta wuto zuwa fadawar rana ga iya adadin da zaka in ga ka iya yin wuni tun ranar ta wuto har ta wada istighfari kake yi ana son haka nan Allah zai baka ladanka to wannan shine mutlak muqayyad kuma ha shine an kayyade maka wani abu sallan azhar aka ce maka hudu zaka yi bakka da injin ka zo ka ce to tunda mu muna son Allah mu ma abuta ibada ne bari mu ƙara daya bonus ce ba Allah bonus Allah bai son bonus din ka hudu yace yi kai hudu zaka yi shine in an kayyade dole ka tsaya daga inda ka kayyade to su ma'alu suna suka tsaye akan wani wa biha salimu min at-tanaqud wannan abin ne yasa suka kubuta daga cin karo da juna a cikin ayyukan su na ibada wa wasalu ila al-haqq sannan kuma suka tike akan gaskiya abu na takwas malin yace innahum qudwatu salihin su ahlus sunna sune jagorori na mutanen kwarai jagorori ne na mutanen kwarai allazina yahsaduna ila al-haqq wa inda suke shiryarwa izuwa gaskiya wa yarshuduna ila siratil mustaqim suke shiryar da mutane izuwa ga hanya wadda take madaidaiciya wadhalika bi sabatihim ala al-haqq wa adami taqallubihim abin da yake haka kuma shine su in suna tsayin daka akan gaskiya ba su jujuyawa wattifaqihim ala umuri al-aqida kuma sun samu cimma matsaya akan al'amuran aqida وجمعهم بين العلم والعباده da kuma yadda suke hada ilimi da ibada mun yi bayanin cewa ashabu annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da yazo musu na ilimi sabo to kokari suke su aikata shi a aikace kafin su je gaba sai ya ce wa bayna tawakkuli ala Allah ta'ala wal akhdh bil asbab sannan kuma sun hada tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma da al-akhdhu bil asbab a doki sababba menene tawakkali da akhdhu bil asbab kai tawakkalin Allah subhanahu wa ta'ala shine zai arzuta ka amma ka ringa zuwa kasuwa shine al-akhdhu bil asbab baiwa ka ta gida ka meke kawa ka dora kawa din kan din ka ce to ai da bakin da Allah ya tsaga bai hana shi abinci a wannan ba tawakkali bane ba tawakkali shine ka meke al'amarin daga Allah Allah zai bada amma ka ta yi kasuwa ka nema wannan shine al-akhdhu bil asbab to ahlus sunna sukan yi wannan sai yace wa bainat tawassu' fi dunya wal wara'i fiha sannan kuma su suna tsakankanin yin neman arziki da yin walwala a duniya sannan kuma da tsantsanin duniya ma'ana ba so kai dan kana musulmi kace to mu da duniya ha kuma sai kallo in zalla azumi ta zo kace kai mu jallabiya mai adala 80 ta ishe mu alhali kuma kana da kudin da zaka sai kaya sallah sabbi kasa sai kace kai yau duniyar ma me ake kwana nawa ne za a yi a ciki wannan ba zo da bace so ake ka nemi duniya daidai gurgudu amma kalkamanci kai tsantseni kuma a cikin ta ma'ana ka kasance tsakatsakiya wani mai magana yana cewa ka nemi duniya kamar baka mutu ba sannan kuma ka nemi lahira kamar gobe zaka mutu wannan sai ka yi yasa ka samu tsakatsakiya Allah subhanahu wataala ma yace wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirata sai yace wala tansa nasibaka minan dunya Allah yace ka nema daga cikin abinda Allah ya baka lahira ka nemi ta wuri janjan sai yace amma kada ka mance rabanka da duniya dan Allah ya baka kudi ɗan motar da ake hawa ka dan sayi mana daidai ƙarhinka ana gina gida da AC ka sai ka sa AC ka more alai wannan shine musulunci amma kana da kudi kuma ka ringa kwaburo kana wannan ba daidai bane wannan ba shi bane abin da yake tafarki na magabata sai yace wa bainal khawfi wal raja'i wal hubb wal bughd suna nan tsakankanin wato tsoro da kuma fata suna tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ya kama su da azaba an anta lahira duk abin da suke aikatawa na ibada tsoro suke kalaje ma Allah bai amsa ba sannan kuma wal raja suna fatan Allah ya musu rahama ya sa su gina aljanna sannan kuma wal hubb wal bughd suna tsakankanin soyayya da kiyayya wanda ya cancanta su nuna mishi soyayya za su so shi wanda ya cancanta su nuna mishi kiyayya za su ki shi sai ce wa bainar rahmati wal lin suna tsakankanin rahama da kuma saukakawa ga tausayi ga saukakawa duk inda musulmai suke sukan ji tausayin junansu sannan kuma sukan saukaka ma junansu sai ce kuma wa wallini lil mu'minin suna tausasawa a tsakankanin su mu'mini ba a so musulmi mu'mini ya tsananta ma dan uwan shi mu'mini a duk cikin al'amari kai dan kasuwa ne to kasuwancin da kake yi in musulmai sun zo ka saukaka musu yanda kowa zai ji dadi sabanin abin da yake wakana daga yin kasuwan mu na yanzu jira suke a samu yadda ma ka dan su matsi hanya al'umma su garin haƙulai yanzu azumi yana zuwa nan da yan kwanuka ka dan suka ji an fara cewa to suka yi ya ƙara tsada kuma ya ƙara tsada mene wai azumi ya zo to kaga wannan duka ya saba makarantar wa magabata na kwarai sai ce wa shiddati wal izzati alal kafirin sannan kuma suna tsakankanin wato tsanani da kuma kaushi akan kafirai kafirai ba a musu sako-sako kausasa musu ake yi ko za musu magana da misali kai wanga Ali ne dan uwanka ne zaka mishi magana to Ali a dan duba lamarin a gani dai ka saukaka mishi go to in wani kafiri ne ba so ake baka saukaka mishi ba so ake ka daga mishi murya ya tsorata haka ne ake so a kafirai wannan shine karantar addini kafiri kaskantar da shi ake so dama a kaskance yake sai ke cewa wa adam ikhtilafihim ma ikhtilafi zaman wal makan kuma abun burgewa shine ahlus sunna duk yanda zamani ya sauya duk yanda guri ya canza in kace zaka gani duka iri ɗaya ne a wurin kamar yadda muka faɗi ran nan kana ahlus sunna anan da magrib in ka tayi mai ahlus sunna sai gani duka iri ɗaya ne a wurin in ka tayi kauta daga Niger ka tayi Mali Burkina Chad Libya ka tayi Europe duka azi din da ka tayi ahlus sunna iri ɗaya ne sai gani babu bambanci abu na tara a gurguje yake cewa innahum la yatasammawna bighayr al-islam wa sunnati wal jamaa su ba su sa ma kansu wani suna banda sunaye guda uku ko al-islam ko al-jamaa ko kuma as-sunna duk inda suke wayannan sune sunayen su abu na goma yake cewa hirsuhum ala nashri al-aqidati as-sahiha yanda suke kwadai wajen yada ingantacciyar aqida wa dinil qawim da addini wanda yake ingantacce tsiraddan addini na Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce wa ta'limuhumun nas wa irshaduhum sannan kuma suna karantar da mutane suna fadakar da su yanzu ɗan uwa da Allah tambaya shine yanzu duk da magarabin wannan da take da fadi kadan kekkewaya ga baki daya ka gani wani masallaci ne zaka iske ana yi wa mutane karantarwa duk masallacin da zaka ana karantarwa ko tsakanin magariba da isha ko bayan isha ko bayan asuba ko tsakanin azhar da asr in ka bincika sai ka samu galibi masallatai yayin ahli sunna me yasa saboda wannan shine miza su akan saura sai ce wa taqdimun nasihati lahu sannan kuma suka yi kokari su yi nasiha ga ɗan uwa musulmai wal ihtimamu bi umuri sannan kuma zaka ga sun ba da himma ga ɗan uwa musulmi abukan su wanda suke abukan zaman su kuma wannan shine abin da ya ce a samu ahli sunna a duk inda suke akan shi kuma hakanan shine karantarwa ta addinin musulunci hakanan shine shiryarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma magabatan ƙurayen daga sahabbai da tabi'ai wanda suke biyo bayan su saboda ƙurayen lokaci anan ya kamata mu tsaya kenan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.